Binciken ya ce Dr. Baumia ya samu kashi 34.8 cikin 100 na ƙuri'u, sai tsohon ministan kasuwanci da masana'antu Alan Chermantin wanda ya samu kashi 27.9 cikin 100, sannan Kennedy a Japan ya samu kashi 12.5 cikin 100. Sauran 'yan takarar dai sun samu ƙasa da kashi 1 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da kashi 8.9 cikin 100 suka yi bayyana wanda suke son kada wa ƙuri'a, sai kashi 15.10 cikin 100 har yanzu ba su yanke hukuncin wanda za su zaɓa ba. Shin ko akwai wani dalilin da zai canza matsayin Dr. Baumia bisa ga wannan binciken? Tambayar da na yi wa babban daraktan kamfanin Info Analytics da ya gudanar da binciken, Musa Dankwa kenan.
Ndi waɗanda ba su fadi waɗanda da su bu su ba ba, sannan waɗanda kuma suka ce ba su hankali ba, ndi suka yi hankalin su ya yi sake racing da zamu je ga, ndi haka aka je shi maybe ayin second round. Na biyu, in ka duba waɗanda ke compete against Baumia dukan su Christian ne, sannan dukan su kuma ba then su kuma da ya fito north, sabai yiwa ne ndi za yi second round yan safin nan duka sun hada kai su compete against Dr. Baumia. Indi Mahmud Baumia bai ya win abin first round ba, second round muna kaman ya lose.
Sai dai mabiya Dr. Baumia ba su ganin zaben zai kai ga zagaye na biyu, kamar yadda Isaka Ibrahim ya ce.
Ni assemblyman media electoral area daga Accra, kuma na cikin communication team New Patriotic Party na Greater Accra.
Inda je second round ma, in ka duba mutanen da za su vote first round na, ba the same caliber ne za su vote for second round ba. Second round na wannan all the delegates from police station to region to national. In ka duba the excellency the vice president Dr. Mahmud Baumia ya je yayi filing shi, za ka gan cewa duba jama'an da suka zo 90% na their delegates. Babu shakka, babu expect Dr. Isamu anything less than 70% of the total voting da muke za cast wannan rana. Mu da kanmu akwai research da muka yi, in ka zuba constituency zaka gan haka na.
Shi kuma Mujib Rahman, mamban tawagar yakin neman zaben Alan Chermantin, shi ma ya ce waɗanda har yanzu ba su yanke hukuncin wanda za su zaba din nan ba, wato Alan Chermantin za su kadawa.
Ina yi yanga muku VOA kaman on authority ba mu zuwa first round, second round Allah ya ci da iko Allah. In ka duba shi second round muna da advantage, first round ma mun yi niyya kaman percentage da ya ga musu kaman ba su decide ban nan kaman 10% ko 9 something, wannan percentage na Allah ne, that group of people definitely sun vote su ba Allah.
Sadati Ayabago, mamban tawagar sadarwar jam'iyyar MPP, yace duk wanda ya lashe zaben fidda gwani na MPP lalle shi ne zai kafa tarihi na kai jam'iyyar ga wa'adin mulki so uku a jere.
Kullum magana na ɗaya, MPP as a party kuma government, dukan wa'anda ko wanda za a elect ya lead the party is likely to break the eight, be it Baumia, be it Alani, be it Ken.
A halin yanzu 'yan takara 10 sun miƙa fom ɗin neman shiga takara ga kwamitin tantancewa na jam'iyyar, kuma za a kada ƙuri'ar zaben fidda gwanin a ranar 4 ga watan Nuwamba 2023. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.